kusan ana iya cewa ba masaka tsinke a filin kwallon kafar da ake kira Stade General Senu Kunce dake birnin Yamai mai yawan kujeru akalla 35,000 inda magoya bayan jam'iyyar Modar Lumana suka hallara a yammacin Asabar din da ta gabata domin ƙara jaddada goyon baya ga tsohon Prime Minister Hamma Amadu a matsayin gwarzon su na zaben 27 ga watan Disambar 2020 Mamman Sani Malam shine sakataren babbar jam'iyyar ta ƴan Hamayya
kuna tunai yau shekara uku da muka dauki alwaki muka ce cotacco ko ta fan ko dare ko rana Hamma Amadu ne ka jira ke mun je dosa mun yi haka nan yau mun wadi gobe za mu wadi rana in ta hito hannu ba ya fashe Hamma Amadu shine albarkatu rana ta hito babu mai yi sai shi kuma ba za mu yarda ba
Jagororin kawancen jam'iyyun adawa na CAP Zanzibar sun halarci wannan gangami domin karfafawa abokin tafiyar su gwiwa dan takarar jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda suka yi wa Hamma Amadu kara
mu CAP Zanzibar kun gani duk inda Hamma ya ce muna tura mutanenmu muna zuwa muna tsaye saboda alƙawarin da muka ɗauka ne duka cikin mu idan wanda ya zo gaba za mu kama mishi ko kowa da muke yi shine ranar zabe mu karbo kasar mu yannan mu jagorancinta
shugabar jam'iyyar Rasin Hadin Kai Madam Bayar Maryama Gamace na cewa mata na da rawar takawa a wannan gwagwarmaya ta neman mulki
jo daga cikin gari sun wadi manabi da zangar sun nana ta aga da saba da kutakodi mata ina kuke in babu ku babu kokowa mata ku yi ta yi kokowa ku kwato kasan mu ce mun kwato ta sanin za a girka zabe
a 12 daren juma'a 6 ga watan Nuwamba wayewar Asabar 7 ga wata ne wa'adin karbar takarrun yan takarar zaben shugaban kasa ya kammala inda aka kesta cewa kimanin yan takara 42 ne suka gabatar da takardun su a ofishin ministan cikin gida a matsayin matakin farko jagoran yan adawa Hamma Amadu ya tabbatar da cewa ya gabatar da nasa takardun kafin cikar wannan wa'adi
takardun a cike suke mun aza sun amsa sun ba mu takarda da dukkan jiga takardu da mun ka aza don doce a complete kenan ba mu matsala game da wannan kowa a Niger cikin kwanciyar hankali ne ke so a yi wannan zabe ni ma cikin kwanciyar hankali da hada kai shine muke so a yi wannan zabe ne duk san ke komai da kai za a yi sai komai da kai
a nan gaba kaɗan ne ma'aikatar cikin gida za ta damƙa takardun yan takara a hannun kotun tsarin mulkin ƙasa wacce yake da hurumin tantance waɗanda suka cancanci shiga zagayen farko na wannan fafatawa ta ranar 27 ga watan Disamba yayin da tuni hukumar zaɓe ta fara dakon katocin zaɓe zuwa manyan biranen jihohi kafin daga bisani a soma isar da su zuwa karkara a wani lokacin da 'yan siyasa a nasu ɓangare suka dukufa da tuntuɓar magoya baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.